Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta ce ta kammala aikin ba da katin zaɓe na dindindin a jihar Niger. Hukumar zaɓen dai ta ce ta samu nasara aikin, domin kuwa sama da kashi 70 na mutanen jihar Niger sun samu katin zaɓen nasu. Madaki Muhammad Wase shine jami'in yaɗa labarai na hukumar zaɓen a jihar Niger.
Cikin ikon Allah muna tsammanin mu samu fiye da kashi 70 na mutane a wannan mazaɓen su. To kuma wannan abin ba a cewa an gama ba kenan, a'a, wanda ba su samu halarta ba suna iya zuwa ofis din mu na kananan hukumomi su karɓi wannan katin. Daga yanzu har zuwa kusan lokacin zaɓe yana buɗe insha Allah.
To amma ana ta gefen jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger ta ce ko kaɗan bata gamsu da yadda aikin ba da katin zaɓen ya gudana ba. Mr. Jonathan Batsa shine jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar ta APC a jihar Niger.
Akwai matsala ma ba jin matsala ba, akwai matsaloli. Wanda ba su gan sunan su ba, inda wannan katin za a yi amfani katin ba za su iya kada kuɗin su ba. Yanzu kuma da shi an ce continue registration, mutane na zuwa wurare da yawa, aina sun ki kai mashin. Yau akwai wuraren da aka je da dama cikin garin mai na ba mashin, can ce da ba mashin.
Su INEC sun ce an samu kusan kashi 75 na mutanen Niger da suka samu wannan kati.
A wannan ƙarya ce. Kuma muna bayani, muna so su yi mana bayani ya suka yi wannan statistics din, ya suka samu wannan number.
A ɓangaren jam'iyyar PDP mai riƙe da madafin iko kuwa, na kira mataimakin shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger, Barista Tanko Beji, domin jin matsayinsu a kan wannan lamari, amma sai ya bayyana cewa.
I'm not in a position to comment on it honestly because I've been out of Nigeria for 1 week. I'm just on my way back.
Yace a gaskiya ba ni a matsayin da zan ce komai akan wannan abu, domin kuwa kimanin mako guda kenan bana nan nayi tafiya, yanzu nake dawowa Mina. A halin da ake ciki dai, sabon kwamishinan hukumar zaben da aka turo jihar Niger, Nasiru Ayilara, ya ce zai iya yin sa wajen tabbatar da ganin an yi sahihin zaben.
But I can assure you with what INEC is doing generally now, the people of Nigeria could be assured that they are going to have free, fair and a credible election.
Yace ina tabbatar da cewa bisa ga abinda hukumar zaben ke yi, 'yan Najeriya sun tabbatar da cewa za a samu zabe ingantacce. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.